إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحسن يا كلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah madaukaki da sake mayar da mu a wannan majalisi na karatun littafin Ahkamul Janaiz na babban malami Sheikhul Islam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka Usman bin Fodio a wannan gari namu mai albarka na Taketa wanda muke gabatarwa a kowane daren a talata daren laraba afwan marecan talata daren laraba a yau muna 28 ko da watan rabiul awwal hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 1 ga watan 10 aihuwar annabi isa dannan maryamu alaihi wassalatu wassalam hal in tarihi ya inganta tana da shekara 2024 Allah madaukaki nake roko ya mana jagoranci Allah mana gamkatar da fa'intar daidai da fadin daidai da kuma aikata daidai Allah tabbatar da mu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen lumfashin mu wannan ho ba'aji ko ta uwai an bude shi ne bi a satin da ya gabata muna bayani a cikin takfinul mayyit sama mamaci likafani mun tsaya akan mas'ala ta 36 akan ta zamu tashi insha Allahu ta'ala malam yace Allah ji kanshi da rahama fa in daqa likafanu an dhalik idan likafani ya kasance ya kuntata akan abin da aka yi bayani yanda ake so ya kasance in bai samu ba walam yatayassar sabiq ba a samu ba wanda yake isasshe mai fadi to sutira bihi ra'sahu sai a sutirce masa kansa shi mamacin wannan wama tala min jasadihi da sauran abin da zai isa wannan mayahi ya rihin sauran jikinsa kuma baki ya minhu abinda kuma ya saura daga gangar jikin wannan mamacin da ya rasu to shikenan makshufan wanda ba tufafin ko likafanin bai rihe shi ba ju'ila alaihi shay'un min al-idkhir sai a sa wani abu daga cikin ganyen idkhir ko iccen idkhir wani ganye ne wanda yake mai kanshi icce ne mai kanshi sai a cira a sanya shi aw ghairihi min al-hashish ko wani shi daga cikin ciyawa da ake iya cira a sa kaman da muka saba yi mu ma dai ana idan aka so aka rihe mutum aka sa tabarma ce ko icce ne bai ida rihiya ba ana jerawa sai a ciro wani ganye sai a sa sauran ko a toshe to shi ma haka hatta akan likafani idan aka rihe mutum likafanin bai isa ba mu yanzu alhamdulillah da wahala za a samu mutum da kafanin shi bai ishe shi ba da wahala zai wahala mu muna da wadata a yanzu sama da su gaskiya cikin mu zaka samu mutum yana da tufafi sama da complete biyal shidda wani goma wani sama da haka su a wancan zamanin zaka samu wani kawai izra'akin shi ɗaya kawai da rada complete shi ɗaya in ya samu da yawa ne fa in baka ba kawai zira'i kadai gare gabto shi kadai yake kullawa shi san zubarar da zai in ya dauda ya wanke shi san zubarar da yake yi da shi dai gire ga ka dan Malik can lokacin da aka suka samu kansu cikin wannan lamari na kirin zuwa yakin Tabuka ai kaga bayan an je an dawo an tuhume su akan me yasa basu je basu da dalili su guda uku daga cikin su akai Ka'ab dan Malik an samu su takukumin tsawon kwanuka 50 a garin Madina ba mai musu magana bai mu shiga harkar su mace kun su ma aka ce su koma gida mu sake su aka ce ba a ci ku sake su ba amma manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam su tafi gida duk takunkumi ne aka dora musu to a ƙarshe lokacin da Allah ya kawo warwara akan su Allah ya amshi tuban su lokacin da mai albishir ya je zuwa Ka'ab dan Malik ya bashi labari yana ya Ka'ab abshir daga nesa ya ce mutumin yana saman doki wannan mutumin ya ce sautin ya hi dokin gaugawa abin nihi kafin mutumin na saman dokin iske shi sautin tuni ya iske ya ce da najima ana cewa ya Ka'ab bin Malik abshir na san cewa lalle Allah ya kawo mana warwara to yace lokacin da ya kawo mun albishir Allah ya amshi tuban mu Allah ya gafarta mana yace ban malaci koyi ba sai irda'a kina ko izhar kina ɗaya daga cikin abin da ya faɗa dai yace shine nan dauka na bashi a matsayin cikuici naje na ari na wani nasa sanan naje gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune shuwagabanni na wannan al'umma sune wanda Allah ya zaba Allah yake son su bayan annabawa da manzanni ya zaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa da shi dan su taimaka mishi gurin isar da wannan sako na shi amma ga yanda suke rayuwa complete ɗaya gare in ya yawa fa complete ɗaya ta karewa shi to amma ba shine damuwar su ba damuwar su imanin su ya zama abinda suke Allah ya yarda da shi ya za a yi su ciyar da addini gaba shine kawai a tunaninsu ba haramun bane in kai tufafi ta hanya ta halak ba tare da jiji da kai da shahura ba to amma dai ka fara sa addininka shine a gabanka dan ban nida kada ya zama kawai hankalina ya tashi in riƙa jin na samu wata na ƙasa ta walaƙanci cikin al'umma hena ciri na ƙullu da ƙarya da gaskiya da bashi da yaudara dole dai hena an gane na huto a cikin kamala ka kare addininka ka tsaya da imaninka daidai yadda Allah ya arzaka ka yi rayuwa a haka nan tremo da stima ka zama mai rayuwa ne cikin kawai yanayin abin da Allah ya kaddara za ka rayu a ciki ba tare da takalluf ba da dora ma kai nauyi to kaga waɗannan sune shugabannin al'umma sune wanda suka yi jagoranci addinin musulunci ya shiga cikin sasanni na duniya amma ga za a kashe wani daga cikinsu bai yada abin da za a mai likafin tufafin da ke jikin shi bai kai ba a rishe kansa har zuwa ƙafafuwansa to yace in ba a samu wannan ba ga wannan dubara da za a yi kuma haka aka yi musu malam yace wa fihi ahadithani cikin wannan mas'ala akwai hadisai guda biyu al-awwal na farko an khabbab bin al-arat daga khabbab bin al-arat a cikin isal mus'ab bin umair wanda ta gabata a baya wa qawluhu fi namirata magana da ya a cikin wato tufafin sa yace da'uha mimma yali ra'sahu wannan mayahin nashi ku dora shi ku rihe abin da yake wajen kansa da abin da ya biyo baya haka a cikin wata ruwaya ghaddu bi ra'sahu ku rihe kanshi da wannan tufafin da abin da ya gaba kenan sai ce waj'alu ala rijlayhi al-idhkhar a wajen kawahuwan shi kuma inda tufafin bai je ya rihe ba sai ku sa ganye ko ice na idhkhar muttafaqun alayhi yace wannan hadisin ya gabata cikakken shi a cikin masala ta 34 shafi na 57 wannan dalili na farko kenan in ba samu ba da kafani isasshe ga yanda za a yi hadisi na biyu athani daga Haritha bin Mudram yace na shiga gurin Khabbab shi Khabbab mai rawaito wannan hadisi kuma na Ammar yanayin Ammar shine kuma shi kuma Haritha ya rawaito yake bada labarin shi, shi kuma shi Khabbab kin lokacin da yace ya same shi an mai sakiya wajen guda bakwai a cikin sa. Mun san sakiya a sa karfi a cikin wuta yayin da wata cuta take damun ka a gangar jikinka, to hanya wadda an jarraba a rayuwa ta yau da gobe har a yanzu ana sakiya, har yanzu na zamanin namu, sai a sa karfi a cikin wuta sai ya jajjawur sai a dauka sai a dora a saman wannan ciwo da yake warkewa da izinin Allah yana warkewa idan an mai haka. To shi Khabbab an mai sakiya irin wannan wajen guda bakwai a cikin sa. Sai yace shi Khabbab kin in ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba la yatamanna yanna ahadukumul maut, kada ɗayan ku ya kuskura ya gurace mutuwa yace Allah kashe ni, in ba dan ba naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana la tamannaituhu, yace wallahi da na gurace mutuwa, da na gurace Allah ya kashe ni saboda inda yake jin shi a cikin musiba, cikin bala'i, cikin damuwa. Wannan iske babatar bane malau, babatar bane kwa saban badar ne. Yace in ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku ya gurace mutuwa, haka manzon Allah yace la yatamanna yanna ahadukumul maut lidurr massa, kada ɗayan ku ya ce Allah kashe ni ya gurace mutuwa saboda dalilin wata cuta da ta same shi. Sai ce fa in kana la budda fa'ilan, in ba makawa sai ya hudu wata magana, to falyaqul yace Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li, ya Allah rayani in rayuwa ita ce alkhairi a gare ni, wa tawaffani kuma ya Allah kai amshi raina idza kanat alwafatu khairan li, aw kama qala in ya kasance rasuwar ita ce alkhairi a gare ni. Kenan ka ba Allah zabi, Allah shi ya san miki alkhairi a gare ka, amma kada ka yanki wani musiba zata musiba zata ka shi ina ma ya mutu yace Allah ya kashe shi, wani ma zai je ya kokarin ya kashe kanshi da kanshi. To musulmi baya gurin mutuwa kuma bai kashe kanshi don musibar ta same ka, dadinta a matsayinka na mai imani, kana da tunani na aqida cewa Allah ne ya kaddara ma wannan abu, kana tunanin a cikin zuciyarka cewa Allah da ya dora ma a kowane lokacin da komai sa in lokacin ya za a sabke ma, kuma kana tunanin Allah lada zai baka akan wannan musiba, wannan sai sa abin ka rika jin bai da nauyi da yawa duk irin damuwar da kake ciki. Rashin lafiya ce, talauci ne, wata jarrabawa ce, in kana hararo lalle ka san dama abin muqaddari ne, Allah ya kaddara shi, to abin zai zo ma da sauki, ka san baka da dubara, abinda Allah ya rubuta sai ya kasance, kuma ka yarda da wannan, kai imani da hukuncin Allah, to sai ga mutun ya samu sauki da yadda bai da damuwa irin wannan takahure da suke yi. Idan damuwa ta same shi kawai ya kashe kanshi, ya bindige kanshi, wani ya rataye kanshi, wani ya sha magani, wani ya hawa wani guri ya kwado, saboda mi ya rasa wani abu, saboda mi an kore shi daga aiki, saboda mi ta ce ba ta san shi, ba ta yi da shi, ta auri wani sai ya kashe shi ma hukunci ba, ta yi aure ta shiga ɗakin wani wai kuma ya kashe kanshi, sakaran manza sakaran wani yau bakka yi jira la Allah tana wata huto ko kamar kanin mai son ka, eh shi haukawa auren wani ta yi dan bata san shi, shi ya kashe kanshi, shi tana mora, yana mora da matan shi, suna rayuwar su tsaf, wai kai kashe kanka, kaga wannan hauka ne. Damuwa ta same ka mai lamarin ka zuwa ga Allah, musulmi ya san he abinda Allah ya kaddara yake kasancewa, kuma duk dubara ka bai kautar da wannan abin da Allah ya kaddara ya hukunci sa. To shi yasa yake cewa in ba dan wannan hadisi ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kada ɗayan ku ya gurace mutuwa, yace wallahi da nace Allah ya kashe ni saboda ina cikin damuwa, ina cikin shan wahala, sakiya guda bakwai a ciki, sakiya bakwai fa, sakiya bakwai a cikin ciki kuma. To bayan ya ida wannan jawabi sai kuma yace wala qadara aytuni yace wallahi haƙiƙa na samu kanmu na samu kaina ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la amliku ba abinda nake mallaka dirhaman na dirhami ko ɗaya ne jikka ɗaya ban na mallaka ban ni da wani komai a hannuna dirhami ɗaya ban mallake shi ba yace wa inna fi janibi baiti al'ana yace amma yanzu a gehen gidana wani bangaren gidana in ka kewaya zaka samu a yanzu la 40,000 dirham zaka samu dirhami 40,000 na ne kawai kuma a ji suke suna nan a mangaza suna nan a ajje suna hudu dirhami 40,000 bayan a baya mun zo na ba mu da komai a cikin rayuwa haka Allah yake tsara rayuwa Allah ya jarrabe ka ga babu komai a gurin kaman Allah bai san ka ka kada kariya da kyal ka samu na kari da kyat ka samu na cewa ne da kyat ka samu na kaza na kaza na kaza na kaza in ka jimre ka tsaya ka ji tsoron Allah to Allah zai bude maka cikin falalarsa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wayarzuquhu min haythu la yahtasib ka riƙe Allah ka dogara ga Allah ka ji tsoron Allah cikin lamarinka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma istighfari he ga warwara a cikin rayuwarka haka manzo Allah ya gaya wa sahabi yace yana so yawan salati ga annabi kaza ga yace in dai ka yawaita salati gare ni Allah zai warware ma matsalolinka kuma Allah zai arzuta ka Allah ya gafarta ma zunubanka koma ga Allah in duniya ta ma kullun huhun goro ka yadda akwai ubangijin da ke amsawa ka sami yaqini har zuci da gaske yawaitin addu'ar da muke na saba hudun wannan muna yin ta ne da baki kora ta huto daga zuciya to bata dira cikin zuciyar ba ma roƙon Allah da yaqini da tabbas a yanke kana da jikka goma aljihunka in ka ga dama da ikon la kana da tabbas saka sa hannu ka dauko ta kai abin da kake so ko haka ake so in zaka yi addu'a ka roki Allah wani abu kai ta ayanke ka yadda kawai in ka roki Allah baka zai yi kamar ka bada ne zaka dauko kawai ka sa sha'anin ka da wannan abin haka ake so kai addu'a ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu yaqini cewa lalle Allah zai amsa muku yana nace ga wani video na Dr. Jamil Allah kara mishi lafiya yana ba da kissa na wani daga cikin diyan sarauta sun je aikin hajji bayan dare yayi sai yake son ya dan huta ya dan sha iska a gehen gurin da suke bayan huta gehen yana zuwa can gehe sai ya shaku wani mutum shi ma can a tsaye sai ce mishi ka zo da naman ya ce na wani nama kuma ya ce aka wani nama nake bukata Allah na roƙa nama ɗan gidan sarauta ne sai ya kira kai tsaye wani naman a soya wani a mai gasa a kawo da gaggawa nan da aka gyara aka kawo wannan bawan Allah bai sama kowa yawa yanda ya huto ɗan sha iska shi ma haka ya suko shi yana shan iska sai ce masha Allah ya Allah na ci nama na gode sauran kuma shayi da na'ana ya Allah sauran shayi da na'ana yace to ya shayi da na'ana kamar ya kake ni shayi da na'ana yace to ga wasu sun yadda zango a gurin su ma irin wannan suka ce ya shayi ga shayi ko akwai mai shayi da na'ana yace akwai na'ana a cike ce eh yace a mai komishi aka ba shi shayi da na'ana aika ya gyatse ya ce masha Allah ya Allah na ci nama na sha shayi na ala ya Allah sauran matashin kai ya subhanallah ya ce hega wasu mutane su ma sun zo irin yadda zo ya huta sun zo da adadin matashin kai fulo wanda ɗaya ya hayo ƙasa a sama bayan an raba ka ce ko kana bukata suka rugo mishi ɗaya ya yi shingiɗa yace alhamdulillah ya Allah na ci nama na sha shayi da na'ana ya Allah ga fulo ya Allah iska nake so ta kadawa Bilal azum laban nake wata he ga iska kuma tana fu fu shi zika tana kadawa ya ka wannan misalin da ya karantar da mu ya kini ka roki Allah tabbas Allah zai ma Allah mai yin komai ne mai iko ne akan komai kaga ya kamar ya tajarrui ko ya huta gona ga iri a'a yana da yaqini ma maki yake yaqinin wannan bawan Allah ji lokacin da yazo yace wai naman yazo watani shi Allah ya roka nama za a ba shi shi da ya san kawai tunda ya roki Allah kawai nama yazo to wannan mutumin da yazo kawai ya sa kan shi Allah ne ya turo shi aka mishi nama kuma ka ajima ga shi an kawo shi to shi sa ake son mutum in zai addu'a kai addu'a a yanke kawai na san Allah zai ba Allah kai mai badawa ne ya Allah ba ni sai dai abinda babban makami suna cewa kare kanka daga cin haram kai wace istighfari wanda zai sa amsa ma addu'ar ka kai tsaye amma Allah da ya amsa a can zamanin annabi Nuhu ya amsa mai addu'a aka halakar da makiyansa ubangijin dai shine yake nan har yanzu in an roke shi zai amsa ubangijin da ya ba nana Maryamu kayan marmari a ba lokacin su ba shine dai a yanzu in ka roke shi zai baka duk abin da ka roka wannan wanda ya taimaka ma annabi Musa ya halakar da Fir'auna da mutanansa ya tsiratar da annabi Musa da mutanan shi shine dai Allah da yanzu ma dai shine har zuwa la masha Allahu Allah yana nan a kodewa shi saboda ka roki Allah tare da yaqini Allah sai ya karba maka sai ce to yanzu ga mun samu kanmu da bayan bamu da komai yace ga ya bangaren gidana in ka kewaya guri ai wani gehen gidana zaka samu dirhami 40,000 wannan ne kawai suna hutu fa suna hutu thumma utiya bi kafanihi sannan sai aka zo da kafanin sa kina yana gadan mutuwa ne shi khabba falamma ra'a yayin da ga wannan likafani baka sai ya hoshe da kuka ba kukan mutuwa ba tsoron mutuwa bace ki zaka ji wa qala sai ya ce walakin hamzata kaga lalle hamza babban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam lam yujad lahu kafanun lokacin da ya rasu ba a sama mishi balli kafanin da zai rihe shi illa budda malja malha sai wata burda sai wata riga ce burda haka malha war take da alam baki da kwadi sharshar hu baki da kwadi irin wannan tufafin shi aka samu aka yi dubara aka mai kafani yace shi din ma idza ju'ilat ala ra'sihi idan an ja an rihe kan laqsat an qadamaihi sai ta janye daga wajen kafafuwansa wa idza ju'ilat ala qadamai in an ja aka rihe kafafuwan laqsat an ra'sihi sai kuma ta yaye kan nasa wa ju'ila ala qadamaihi al-idhkhir sai aka ja aka rihe kan sai aka samu ganyen idhkhir sai aka rihe a wajen kafafuwa wannan ce karantar da mu ashe ita duniya a gurin Allah ba komai bace ba in ba haka ba da mu'minai wanda suka mutu a fagen daga su ne Allah zai ma gata tawaffara musu duddukiya duk abin da suke bukata kaga hatta gurin mutuwar shi likafani bayan aidar rayuwar duniya ba a samu abin da ake so ba ba ai fantama ba amma tare da haka kuma gurin mutuwar ma abin da za a mai likafanin babu kenan duniyar a gurin Allah ba komai bace ba shi yasa mu'mini bai dan fara mishi ba a cikin zuciyarsa shi yasa yake cewa inda duniya ta kasance tana da daraja kaman fuffiken saburo to da kafiri bai sha ba dugun ruwa a cikin wannan duniya a matsayin ka na mu'mini kenan dan baka samu kaza ba da kaza da kaza da kaza kada ka jira muwa dan yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya gidan kaso ne na mu'mini kawun ga abu kaza a ce ma a kaza haramun ne abu kaza bid'a ne zakai kaza a kaza babu kyau kaza 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 gashi na rayuwa kara hanka da hannu gidan kaso ne na mu'mini amma wajen na tul kafir kamar aljannal kahuri ce saboda shibir ruka abin da ya ga dama yake aikatawa, kuma Allah in ya ga dama sai ya bashi dukiyar a hannu. Gashi yana ka hurcin, yana abin da ya ga dama, yana ma Allah fitsara, kuma Allah ya bashi dukiyar. Saboda shi raban shi ne Allah ke bashi a nan duniya, zai cinye wannan raban a nan duniya gaba daya, amma kuma gobe kiyama bai da komai. Kuma shi kuma mumini duk irin bala'in da zai samu a nan, idan ya je can gobe alkiyama kuma zai iske wata gara basa da bai taba tunaninta ba. Haka manzo Allah ke bada misalin wani bawan Allah wanda a duniya shi yahi kowa jin dadi, yahi kowa fantamawa, babu abin da ya rasa, amma kuma kahuri ne. Za a dauke shi a tsoma shi cikin wuta, tsomawa guda sai a kuddo shi. Yace ya bawana, wai ka taba jin dadi tun da kake a duniya? Sai ya rantsi da Allah, ce na rantsi da Allah, ya Allah ban taba jin dadi ba tun da nake, kafin tun da nake, bayan a duniya yahi kowa jin dadi. Haka za a ɗauko mutumin da ya kasance a duniya ya yi kowa shan wahala, kowa damuwa, talaka ne talak, amma kuma ga imani. Za a mai tsomawa guda shi ma a gidan aljanna, sai a kuddo shi. Allah ce ya bawa na, ka taɓa shan wahala tun da kake ciki? Ya rantsa shi ma da Allah, ya ce na rantsa da Allah ban taɓa jin wata wahala ba tun da nake. Saboda mi? Ya manta lokacin da ka tsoma shi a cikin ni'imar aljanna, ya dan shinshina aka huddo shi. To kenan mumini gidan da zai tanadin zama da shi na dindindin a cikin sa shine gidan shi na gobe, gidan alkiyama. Allah ya taimake mu. To kenan dan ya karantar da mu yanda za a dubara da za a yi inda kafani bai isa ba ga yanda ya kamata a yi. Rawahu wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi da sauran malamai. Sai misala ta 37. Wa idha qallatil akfanu wa kathratul mauta. To yayin da kuma aka samu karamcin likafani kuma ga mamata sun yi yawa, kace wani hadari ne aka yi, ko a gurin yaki ne, ko wata alloba ce, ga mutane da yawa sun rasu, kuma likafanin yayi kadan. Malam yace jaza, ya halitta takfinul jama'a, a rika ma jama'a likafani minhum, daga cikin su, fil kafanil wahid, da likafani daya. Wa yuqaddam aktharuhum qur'anan ila al-qibla, sannan sai a gabatar da wanda yake su yawan karatun al-qur'ani a wajen al-qibla. Sama ji me yake nihi likafani daya a nan gaba. Yace wannan kuma ya wannan magana li hadith Anas radiyallahu anhu, saboda hadithin Anas Allah ƙara yadda a gare shi, yace yayin da ya kasance an yakin Uhud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce gurin Hamza bin Abdul Muttalib, babbansa kenan, shi kuma alhali a lokacin ne an yanke masa hancinsa, an mai musula. Musula shine bayan an yaki ka kashe abokin gaba, kuma ka dauki wuka ko abin yanka ka rika yankan wani bangare na jikin wannan bawan Allah, ka yayyanke, wannan shine musula. To manzon Allah ya hana wannan, bai dacewa bayan ka kashe abokin adawa kuma ka zo kai wani yanke-yanke a jikin gabban jikinsa. To dai sun ma Hamza irin wannan. Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, bayan ya ga Hamza cikin wannan hali, laula an taji da safiya fi nafsiha, in ba dan safiya ka taji ba dadi a ranta ba. Safiya ita ce yan uwar shi Hamza, amatar rasulullahi, wanda yake ya safiya, ya amatar rasulullahi, yake gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An idhi nafsaki minan nar, au kama qala, ki tsirtar da kanki daga gidan wuta, fa inni la uguni anki minallahi shay'a. To yake cewa in ba dan safiya ba ka taji ba dadi a ranta, la taraktuhu, da na bar baffan nan nawa Hamza kenan, hatta ta'kuluhu al'afiya, hannamun daji su cinye shi da kuma da tsuntsaye, hatta yahsharahu Allahu min butun tayr was siba, har lokacin da Allah zai tayar da shi kina agobal kiyama ya kasance ya fita daga cikunan namun daji da kuma tsuntsaye tsuntsaye da kuma namun daji fa kaffanahu fi namra sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yama babbansa Hamza kenan likafani fi namra a cikin tufafin da yake da mi alam mai sharshar haka wa kanat ta kasance idza khamarat ko khumirat ra'suhu ita wannan tufafin da aka rishi da shi idan an rihe kansa badat rijlahu sai kafafuwansa yasa bayyana wa idza khumirat rijlahu idan kuma aka rihe kafafuwansa badara asahu kanshi sai ya bayyana fa khumira ra'suhu sai aka rihe kansa wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ma kowa salla ba daga cikin wannan shahidai facin shi Hamza ya mai kabbara wajen guda tara ko kabbara tara in ba mu ci nan gaba zai ga mana wani abu ne wanda Hamza yake banta da shi kawai sauran ba amsu salla ba shi ban fashi Hamza ya mai salla kuma mai kabbara tara bayan mun san yawaicin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan mamata shine kabbara guda hudu to amma shi saboda matsayinsa kabbara tara aka me bayan kuma sauran ba amsa ma sallar ba gaba daya radiyallahu anhu wa qala sai kuma manzon Allah yace ana shahiduna alaikum alyawm ni ayo mai shaida ne akan ku cewa lalle kun mutu akan hanya ta gari qala sai yace wa kathratul qatla kuma sai ga mamata sun yawaita an kashe wancan wancan ma an kashe kuma wa qallatul thiyab tufafi kuma yayi karamci abin za amma al'umma likafan qala yace wa kana yajma'u thalatha wa ithnain fi qabrin wahidin ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa mutum uku mutum biyu haka haka dai ko uku uku ko biyu biyu a cikin kabari daya waya sa'alu kuma sai yana tambaya kafin asasu ayyu kuma akthar qur'ana a cikin su wane ne yake hadda alqur'ani mutum biyu ne ko mutum uku an musu rami guda za a sasa a ciki kan asasa sai ya tambaya a cikin su wane ne mafi alqur'ani yawan hadda alqur'ani dan ga mishi wane ne fa yuqaddam fil lahad sai a gabatar da shi a gaba cikin kabarin kenan lahad mun san nau'in kabari kala biyu ne akwai ashaqqu wanda za a yi rami kamar babba haka kuma a tsakiya sai a yi diya ko inda muke yi anan to kuma akwai wanda ake loto bayan an yi babban rami haka sai a je kuma can jikin alqibla sai a rarike can inda zai iya sako za a soka mutum a cikin shi sannan sai a sa burgi a rihe sannan kuma sai a zubo kasa a rihe wannan shine lahadu to idan an tambaya wane ne yahi su karatun alqur'ani aka ce wane ne shi ake fara gabatarwa a cikin wannan loto na cikin wannan kabari wa yaqaddam fil lahadi wa quffina ar-rajul وقفنا الرجلين والثلاثه في الثوب الواحد كما اكما متن بيو اوكو اتكن لكفني غدا اكا واتو اكا مسل لكفني متن اوكو ام مسل لكفني ده لكفني غدا تونن مالن اتان قص سي يكي تشوا تقايتي ابن ده يفدي با هي من كرنتو با يتي ونن ابن ده اكي نيه ام مسل لكفني غدا متن اوكو da likafani guda ba ana nihi ba an dauki likafani daya a cikin shi gaba dayan sa aka laulaye su a ciki ina fatan mun gane a likafanin dake isan mutum guda to shine aka ciccira shi gida uku kowane mutum guda ya samu daya ina fatan mun gane koda bai isa shi bai rihe shi a daya raba mishi to kuma bayan an raba masa sai a sasa a cikin rami guda. Ina wata mun gane rami za a yi guda babba, za a samu mutum biyu, mutum uku, sai a samu likafanin da ya ishi mutum guda. Wannan likafanin shine za a ciccira ta yanda za a iya wato ya hama kowanne daga cikin su dan ka abar shi haka nan, yiso sai a nemi mafi karatun alqurani daga cikin su sai a gabatar da shi a wajen alqibla. Amma ba a cikin likafanin guda ake laulayawa ba. Abinda malamin ya magana je can kasa, wanda ya kawo maganganun daga cikin malamai isin su Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah suka goyi bayan ita wannan magana. Kuma kamar dan Albani ce wannan magana ita haka take. Dan ba a cikin likafani guda ya sa su ba. In likafani guda ne ba an ce ba an gabatar da wane a cikin Lahad, a cikin Loto, mafi Qur'ani, sannan kuma sauran su biyo bayan sa. Allah shine mafi sani. Sai mas'ala ta 38, wancan hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da wasu malamai suka rawaito shi. Mas'ala ta 38, wala yajuzu naz'u thiyabus shahid alladhi qutila fiha. Ba a hudda ma shahidi tufafinsa wanda aka kashe shi a cikin su, a cikin wannan tufafin nasa kenan. Wanda je faken daga aka kashe shi, tufafin da ke jikin shi da shi ake binne shi ba a hudda masa shi. Saboda darajar shi. Saboda darajar su ma wannan kayan. Ko ba su cancanci ko ba sai mai kayan. Saboda mi yana wani gagarumin aiki ne. Aiki ne mai falala, mai daraja. Wanda in baka je ba, to baka cancanta ba hatta kayan wannan gawa kai ka sa. Iska mun gane. Shi kada ya cancanci kayan shi. Wannan daraja ne samu da daukarsa, ya ta ga yin shi gaba, baka lura hatta wanka ba a musu, hatta jinin da ke jikin su ba a wankewa, saboda sun cancanci kayan su tahi da shi, saboda matsayin su, saboda darajar su, ya huce ma a musu sallah. Allah ya amshi su kai tsaye, ana sallah na dan a ce Allah gafarta mai, Allah ne to su a gawarce suke. Shi sa tufafin su ba a hudda musu. Yace bal yudfan wahiya alaihi, za a binne su da wannan kaya. Saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya a cikin mutanen da aka kashe a yakin Uhud wajen mutum 70 ko, yace zammiluhum fi thiyabihim, kulullube su a cikin tufafin nan nasu. Kina in akwai bukata kuma sa wannan likafin sai a sa a sama, amma tufafin da ke jikin shi kada ku hudda shi. A cikin wata ruwaya yace zammiluhum bidima'ihim, kulullube su da jinin da ke jikin su, ba ya ku musu wanka ba. Sai mas'ala ta 39, wa yustahabbu takfinahu bi thawbin wahidin aw akthara fawqa thiyabihi. Mustahabbi ne shi shahidi a ƙara mai wani likafani guda ko sama da guda sama tufafinsa. Bayan dama ga tufafi a jikin shi, to mustahabbi ne a ƙara mashi wani tufafi, wani likafani a sama, ya zama ɗaya ne ko sama da ɗaya a saman tufafin nasa. Kamar da aka manzara sallama ya aikata ga Mus'ab bin Umair da Hamza bin Abdul Muttalib. Yace wannan kuma ya gabata a cikin kissa a cikin masara ta 34, 36 da kuma 37 a cikin baban kuma ta kosa kissar guda biyu zai ka mana. Ta farko daga Shaddad bin al-Had, kenan dadi akan kan kayanka a matsayinka na shahidi ya halitta mustahabbi ne ana so. Dalili akai bayan wancan dalilan guda biyu da ya kawo na Ammar bin Yasir da kuma Hamza Mus'ab bin Umair da kuma Hamza, kuma zai kawo mana su kissoshin guda biyu. Ta farko daga cece daga Shaddad bin al-Had yace lalle wani mutum daga cikin ƙauyawa al-Arab, an ce Arab kaka ce ko Larabawan ƙauye, haka wasu suke fasara ce al-Arab Larabawan ƙauye, an ce al-Arabi ana nihin kawai ba ƙauye, ya zama ba ƙauye ne na Taketa, ba ƙauye ne na Turmini, ba ƙauye ne na ina ne, in ma ba ƙauye ina ne, kawai ba ƙauye sunan shi, ba ƙauye ne na Najd, ba ƙauye ne na garin Makka, kawai al-Arab sunan shi, ana yin ba ƙauye ba sai ba Larabe ba. To wani ba ƙauye ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yazo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da shi kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har yace zan hijira tare da kai ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to bayan ya hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wasici wannan bawan Allah ga sahabbansa ku kula da wannan bawan Allah ga wannan bawan Allah ya zo musulunta a kyautata mishi yayin da ya kasance kuma za a yi wani yaki yakin Khaibar yaki ne wannan ce ga garumin yaki wanda wannan yakin yaki ne wanda ya wakana wanda ya bayyanar da taimakon Allah subhanahu wataala ga mu'minai aka fatattaki Yahudawa wannan yakin an yi shi ne bayan an yi Khandaq yakin Ahzab wanda aka yi Northern Alliance domin a fatattaki musulunci da musulmai gaba ɗaya wai anihin su kafirai domin su gama da musulunci to bayan an yi Khandaq aka yi yakin Khaibar a shekara ta 7 bayan hijira kenan watan Muharram to ya kasance a mutanen Khaibar suna da makeca suna da ganuwa mun san ganuwa ko kaman a shine ganuwa ba ka tanga bace yake kaman dan kare gari ka kawo hari shi ma ramu haka ne go to suna da wannan wajen guda 8 su Yahudawa na Khaibar Khaibar wani gari ne ke wato wannan yanki kusan Madina na'am to lokacin da za a je wannan yaki na Khaibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya bayan ya ce in Allah ya kai mu gobe zan ba wani bawan Allah tuta wannan bawan Allah da manzo suna san shi shi ma kuma yana san Allah da manzo Allah kai mu gobe ku dai bayan an tafi aka kwandare kowa na tunani wane ne wani bawan Allah kowa yana fata a ce shi ne gari da yawa aka sabu ko malam aka zo ana jira Umar ya ce ban taba neman a jagorantar da ni ba a sanin shugaba in ba a wannan yinin ba yace har dadda ya nake dan manzo Allah ya gani yo kai ba ka so ba an ce wannan bawan Allah shaida cewa Allah da manzo suna san shi sannan kuma shi ma na san Allah da manzo waye bai so ya zama wannan shine mutumin wannan can sai ce ina Ali bin Abi Talib duk masu rai kenan sun dan fara sarewa aka ce ya Rasulullah ciwon ido yake ina can a nemo ni kenan ko ina can yana ciwon ido idan shi yake ciwo ya Rasulullah sai ce aje a zo da shi aka zo da shi manzar sallama ya mai addu'a idan ya koma ras sannan sai ya bashi tutar yace ka tahi hatta tanzila fi sahatihim har sai ka je falfajiyarsu nan dai yakin da aka tahi Allah madaukakin sarki ya sa galaba a hannun Ali bin Abi Talib bayan sun killace su wajen tsawon kwana 14 sati biyu kenan ko suka killace su a kansu sabko su ba da kai suka yi taurin kai aka dan fafata aka kashe wani adadi daga cikinsu kuma daga bayan mutum 13 aka kashe bayan an kashe musulmi 15 daga bayan saka uwal bari ba shiga ba huta an killace su suka ba da kai sannan kuma daga baya aka yi sulhu to daga cikin ma wannan ayyakin aka samu wata ke da suna Safiya ko binti Huyay wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda bayan an tunda an ci su da yaki fatattaka su aka yi sosai aka amshe garin gari ne mai albarkatun da binu ya komo hannun musulmi aka ribanci dukiyoyinsu aka ribanci kuma wato aka ribance su a matsayin bayi maza da mata to cikin kasan da aka yi an samu Safiya mace ce mai kyau a cikin rabo ya tawado hannun da hiyatul kalbi sahabbai suka shawara suka ce kai gaskiya kai wannan bata cincince ka ba suka ce wannan bata cincince ka ba saboda na harko ga gatse ilmi babban gida ce da gidan sarauta ce sannan kuma ga ta mace ce mai kyau muna baka shawara ka bar ma manzon sallallahu alaihi wasallam wannan mata ne bar ma manzon sallallahu alaihi wasallam ita shi kuma ya canza masa ina ga da baiwa guda biyu to shi kuma manzon sallallahu alaihi wasallam cikin kyakkyawan halayensa sai yantata ya zama yantata shine sadakin da kuma sai ya aure ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan yaki na Khaybar da aka yi a shine wannan bawan Allah wannan ba kauye kenan ya kuta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an huta aka samu ganima mai yawa sai aka raba wannan ganima sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yasa wannan ba kauye wanda kace kaman sabon musulmi mutane ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma an ta yaki da shi yasa aka raba kaso shi ma da shi sai aka ba dangin sa ko abukansa ka san shi ga kasan wani ku kai masa to wannan bawan Allah ya kasance kamar shi ne mai musu kiwon dabbobi kenan kamar talakka ne ana kaman ba kowa bane cikin al'umma amma da akwai imani yayin da suka zo masa da wannan raban nashi na ganima suka bashi sai ta wannan komi ne suka ce da shi ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin rabo ce wannan raban ka ne sai ya amshi wannan raban nashi sai je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hada yace Annabi Allah wannan komi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qasamtuhu laka abinda na raba ne da rabanka na baka tunda kana da haƙƙi wanda yaje aka je yaki aka dawo gani mana da haƙƙi a raba a bashi ka san shi ka san ka ne aka yanka aka ba kamar yanda aka ba sauran mutane sai wannan bawan Allah yace ma ala hadha tabi'atuka ya annabin Allah ni ba dan wani abin nabi ka ba ni nazo ne dan Allah kai ban sa kamar koyo bani lada ni ba dan wannan nabi ka ba kenan kai je ta kamar kuwa ko an mashi wani biyan shi ko ya cinye ladan shi ya rasulullahi ba wannan ya kani ba kawai dan Allah ya ga abin da nayi ne biyani kawai nazo walakin sai dai ittaba'tuka nabika ne ala an urma ilaha kuna ni nabika ne ya annabin Allah dan in je gurin yaki a halbe ni anan ya gwada wuyansa a halbe ni anan da kibiya in mutu in shiga aljanna wannan kawai sa nabika ba ganima nake so ba da samun ganima ba haramun bane an ci ganima halakace an halitta mana mu al'umma na tare sallallahu mu ne kada ka halitta ma ganima sauran al'ummomi da suka yi yaƙe yaƙe in sun ci ganima sun tara ganima duk yawanta in ta kai tilin dukiyar garin nan da magaran gaba ɗaya ta kai dukiyar ta za a tattara shi guri guda ne Allah sai turo wuta daga sama sai ta cinye wannan abin gaba ɗaya kurmus kenan Allah ya amshi aikin ku amma mu al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ga raunin mu muna son dukiya ka takura mana da yawa sai aka ce to an halitta muku ganima in kun tara in kun ci wasu mutane da yaki kuka tara dukiyoyin su ya zama halaka ne a gare ku alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli zuwa karshen abin da aya ta faɗa Allah ya hudi ga ni za a raba wannan ganima kenan ne rabanka ne aka ba kai ci ni ba wannan ya kani ba ni abin da ya kani dan a halbe ni anan da kibiya in mutun shiga aljanna da ma aljanna nazo kenan fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in tusaddiqullaha yusaddiquka ya bawan Allah in har da gaske kake ka ga ma Allah wannan magane to Allah zai gaskantar da kai in ka gaskantar da maganar ka wannan a gurin Allah da gaske kake abinda ya kaka kenan to Allah zai gaskantar da kai zai kawo wannan rana shikenan wannan labarin ya huce tun wani lokaci wani zamani ko wasu kwanuka bayan sun huce sai kuma ka huta zuwa ga wani yaki tare da abukan gaba fawtiya bihi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yuhmal sai ga wannan bawan Allah an dauko shi an kashi gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam qad asabahu sahamun haythu ashara. Allahu akbar, gashi an dauko shi an zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi, mashin ya same shi, an halbe shi inda ya ishara, inda ya ce nan nike so a halbe ni in mutun je aljanna. Haka aka dauko shi, ga wannan halbi kibiya ta halbe shi a wuyansa. Kaga wannan ai shikenan karama ta tabbata. Ana zuwa da shi, fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yana magana kama maki, a huwa huwa, shi je ne shi ne shi ne shi ne? Kalu suka ce na'am, suka ce kwarku shi ne. Kalu sai manzon Allah ya ce sadaqa Allah fa saddaqahu, ya gaskanta ma Allah alƙawalinsa, shi ma kuma Allah ya bashi abin da ya tambaya, Allah ya gaskantar da shi. Summa kaffanahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi jubbatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa mishi likafani, ya sa aka mai likafani da alkabbarsa. Summa qaddamahu fa salla alaihi, sannan ya gabatar da shi, aka ajje shi, aka yi masa sallah. Haka shi ma ya san farallai bayan shahidi ne, kuma shi ma an mai sallah kamar yadda aka ma Hamza sallah. فكان فيما ظهر من صلاته, yake cewa inji kenan Shaddad ya bayyana, ya kasance cikin abinda muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa gurin ma wannan bawan Allah sallah, yana cewa Allahumma hadha abduk, ya Allah wannan bawanka ne. Kharaja muhajiran fi sabilik, ya huta dan hijira, dan daukaka karma ta addininka, dan daukaka addininka dan kai kadai ya huta. Fa qutila shahidan, kuma an kashe shi yana mai shahada. Ana shahidun ala zalik, ni ina mai shaida akan wannan. Manzar sallama da kanshi ya bada shaida akan sa. Kaga yanda Allah ya bayyana falala wannan bawan Allah, inda zai kashe shi da ya wara nan aka kashe shi, yayi shahada wanda ke nuna cewa lallai da gaske yake. Akwai wani hadisi mai shigan irin wannan na Rabbul Gulam, wanda malam mai Riyad Salihin ya kawo shi, Imam Nawawi cikin Riyad Salihin ya kawo shi, cikin wani bawan Allah ne, sarki ne, shugaba ne, ya ce shi shine Allah, duk wanda ya kawo dace masa sai halaka shi. To sai aka samu jarrabawa daga cikin ɗansa, sai wato bokan shi sarkin, bokan shi, bokan sarakai yawanci sanar bokaye, kamar da namu suke da malamai go, wani malami ya zama mai mewa azu, wani malami ya zama na tsubbu ne kawai. To bokan na wannan sarki sai ya ce, ranka ya daɗe tsuhuwa ya kama ni, ka diba cikin ƴaƴanka mai hankali ka turo shi in koya mai bokanci koda na mutu, sai ci gaba da ma ji kamar abin kirki. To sai tsinci wannan yaran, ya dauki wannan yaran sai tura ma boka. To kan hanya kuma yaro da yake zuwa gurin boka koyan bokanci, akan hanya kuma sai samu wani malami, wani mai imani, wanda kafin ya je isa zuwa gurin boka sai ya tsaya ya saurare shi, kana ji ma yaro kawai imani ya kama zuciyarsa, ya sha karatu ya sha karatu, sannan sai ya huce. To ne hijami matsala, matsalar da jami'in shine in ya huto daga gida kan je gurin boka, zai tsaya gurin malam ya saurari karatu, wannan zai bayyana cewa zai retar, zai makara gurin boka, boka he ba shi kashi, ya kai baka zo ba. Idan ya je gida ya tsaya gurin malam kan je, ya kai kashi baka zo ba, cewa ya ba shi kashi ko a mai fada, sai malam ya koya mai dubara, yace in ka je aka tambaye ka me tsare ka, aka in boka ta me ka ce a gida ka tsare ni, ina gida ka ta me ka ce a gurin boka ne ya tsare ni, karatu aiki ne ya aiki, eh yanzu aka sako mu. To ana na cikin wannan dabara, malai koyi mana dabara, ana cikin wannan dabara, wannan sai wata rana yaro walitaka ta kai walitaka, lokacin kissa ce kan bata lokaci akan ta da yawa ba fagen bane, muhallin shahidi je a ƙarshe yaron aka kawo bayan zama wali, mahin yace a kama shi ya saba da fadawa a yi sama wani saman tsakiyar ruwa, cikin kwalakwalo ko cikin jirgin ruwa aje da yaren in ya komo daga wannan aqida ya ka hurci ku dawo da shi in bai yadda ba ku durme da shi a cikin ruwan wannan ana zuwa tsakiyar ruwa ce ya Allah kai san mun da wannan mutanen jirgi ya tambal tambal ya wurgar da su suka nitse yaro ya huta wata hishi yaro ya komo gida kuma ina sauran mutanen yace ai Allah ya san mun su Allah gare ka ya sa wasa ka ce ku kama shi ku je saman dutse kaza mai tsawo ku hau sama da shi in ya kahurce daga addinin shi ku bar shi in ya doge ku turo shi mutu aka haura shi sama yace ya Allah ka iya mun da sharrin su dutse ya gilgiza ya wurgo su gaba ɗaya suka mutu yaro tattak ya sabko ya komo gida kai ya akai haka yace Allah ya san mun da su a ƙarshe ce ya baba baka iya kashe ni sai in kai abin da nishi kai idan ya rihe ce me kake so amma hodi in ma me ai sai ce ka tattar mutanen gaba daya na gari ka kulle ni sannan ka dauki takobin kibiyar ka ka sa a cikin kwari akwai duk kwarin kibiya saman mi baka ko ka ja ka ce bismillahi da sunan ubangijin wannan yara sai in kai haka zaka kashe ni in ba kai haka ba ban zaka kashe ni to shi yaro so yake rubu da wannan yaran ya zama shi alƙaƙai ido ruhe yasa aka tara mutane gari gaba ɗaya ta ru aka kulle yaro kowa ya halarta bayan da mu ana labarin yaro a cikin gari ga abin da yaro yake yi ga irin da'awar yaro ga abin da yake kira akan shi kada ta Allah wannan sarki yasa aka ja wannan yanda yaro ya faɗa haka aka mishi aka ja sarki da kanshi yace bismillahi rabbul gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro sai ya saki wannan kibiya ta same shi anan yaron heda kenan jama'a gaba da su gani da yace bismillahi rabbul gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro sai ga duk abin da aka yi na baya bai hudu wannan ba yaro bai mutu ba amma yanzu wannan kalma da ya hudi yaro ya mutu suka ce kina akwai wani ubangijin yaro mai sunan Allah gaba ɗaya garin kowa ce amanna mun yi imani da ubangijin yaro kawai gaba ɗaya abin da ce gudun kuma shikenan sai yawa kana amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam kowa kuma ya yi imani cikin garin ya kasance amma sarki ta waye wannan ita ma karama ce Allah ya bayyana a gurin wannan bawan nashi minti nawa ya saura minti uku sai mu dakata anan kissa ta biyu sayan Allah kai muke narata yau insha Allah wanda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu ladan kuskure kuma Allah gafarta mana goge shi daga cikin zakatanmu Allah gwada mana gaskiya ce ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah tabbatar da mu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen limfashinmu amin ya hayya qayyum.